Sunana Muhammadu Tubado, Baba Jika, Director na Policy, Competition and Economy Analysis na Nigerian Communications Commission.
Gashi ka zo wannan taro na kilaf mai sauraro zai mamaki ya ce shin me ya alakar harkar fina-finai da hukumar da ke kula da harkokin sadarwa duk da cewa fina-finan su ma saukanni ake isarwa.
Eh to kamar yadda muka yi bayani a ciki sanda muke maganganu abinda ya kawo mu nan zai ga cewar duk harkar duniya ta yau ta zama harkar yanar gizo. To kuma ita NCC ita take da hurumi bisa doka na bada lasisi ga wayanda suke harkar yanar gizo a kasar nan. To tunda kuwa za a yi maganar harkar yanar gizo wato internet kamar yadda mutane suka fi sani, to kaga kuwa muna da ruwa da tsaki a cikin wannan lamari.
To da dama masu fina-finan yanzu fina-finai sun koma komi online ake yi, yaya kuke tantance fina-finan da suke dora? Tunda na tabbata akwai da dama da kawai dorawa ake yi, ya kuke tantance me ya kamata a fitar? Shin an bi ka'idoji? Shin ba a kauce kundin tsarin kasa ba?
Kwarai kuwa, don su kamar yadda nace miki ana bada lasisi, waɗanda muke ba lasisi akwai dokoki ratata a ciki, wanda ɗaya daga ciki yana kan dangantaka da tantancewa. Ba komai zaka yadda ya wuce kan platform ɗinka ba tare da ka fitar da abun da ba su da kyau ba.
Amma kan samu lokacin da yake wucewa,
duk waɗanda yake wucewa in mun kama fa akwai shari'o'in da za su gudana a kansa.
Wani irin hukunci ake musu?
Ana musu hukunci bisa ga ka'idojin dokar da ta tanada.
Wanne ne mafi karanci da aka taba yi?
Akwai an yi da yawa wanda ba zan iya tunasa.
Kamar tara ne ake cin su?
Tara ake cin su. Wasu ma har mun kan ce ma za mu kwace lasisi din. Wasu ma in sun lasisi din ya kare ba ma sabontawa. Don za mu ce musu ai mun ba ku da canka abin da ku kai, don haka ba za mu taɓa ba ku kuma. To akwai irin wannan.
Nawa ne mafi karanci misali da idan an hukunta?
Ya danganci ga abin da yake faruwa. Zai zama miliyan ɗaya, sama da miliyan ɗaya, har miliyan goma, duk yana kasancewa.
To su waɗannan masu fina-finan tunda yanzu komai yana koma kan yanar gizo-gizo, har yanzu aka a ƙasar Najeriya ana fama da matsalar tsada na data. Me kuke yi?
Kamar yadda na faɗi dazu,
kuma rashin kyan shi ainihin network.
Network abu guda biyu, na yi magana, kin ji na yi magana broadband. Shine speed na network na internet. To mun kamar yadda na faɗi an bada lasisi kusan guda shida yanzu, kamar yadda ake cewa geopolitical zone ko a turance. To kowanne zo mun bata lasisi wanda za su kawo wannan infrastructure ya kafofin da wannan bandwidth za su bi a kai. To shine wannan infrastructure companies da nake magana dazu. To wannan in an samu, in ta samu a ƙasa, to hakika za ka ga cewar quality na internet zai zama na better and faster, kamar yadda yake zai zama da sauri for both upload da download.
Wajensa
ya kamar yadda nake faɗi dazu, muna study akai, muna karanta menene ainihin cost, kudin da su ainihin service providers suke kashewa akan data din. Idan an samu wannan ainihin abun da ya kama suke biya su kansu, to za mu zo da wasu abun da ake kira price cap, wato mai nuni cewa akwai hula da za mu saka, baka isa ka wuce wannan ba, a ɗara wannan wajen ba. To in an yi wannan an gama, za ka ga harkar kudin data ya sauka.
Baraka Bashir, dandalin VOA.